الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم شاتفت جوة المحرم هجرة دبود الذي هدو دا أربعين دتفت ودتي دي دي دا أكو جوة بقي شكرة دبوديو دا عشرين دشدة سميلادية yau za mu tashi a wannan darasi na 144 a cikin karatunmu na Riyadus Salihin na al-Imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayh za mu tashi babi na 146 muna cikin kitabul adab shine babu istihbab su'ali ahli al-marid an halihi babun soyar wanda aka yi ga tambayar dangin mara lafiya akan yaya jikinsa wato akan halinsa ya jikinsa alhadithul ashir ba'da 900 hadithi na 910 an ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullah ibn abbas Allah ya dade shi anna ali ibn abi talib cewa sayyidina ali ibn abi talib kharaja min indi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fi a cikin rashin lafiyarsa wanda ya rasu a ciki yayi wafati a ciki fa qala an-nas sai mutane suka ce ya abul hasan ya kai abul hasan wato al-kunyar sayyidina ali kenan kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari قال سيتي اصبح بحمد الله بارئا يا واي غري دغوديار الله واتو يا سامو سوقي بارئا اصل معنى بارئا شيني يا وركي بمعنى يا تاشي كمر باب وتا توتا تار دشي تو هيتمر دا هيتمر دا امام النووي يقول له wannan babin shine dan ya nuna cewa wani yana daga cikin al-adab da musulunci ya zo da shi wanda a cikin yin haka akwai wato a nuna damuwa da halin da mara lafiya yake ga waɗanda yake ba za su iya kaiwa ya zuwa gare shi don su duba shi ba amma saboda rashin lafiyar ya yi tsanani ko kuma saboda ya sha magani da zai hana a samu a gan shi to wannan ba zai hana a tambaya akan halinsa ba domin wannan zai nuna cewar wato ba a manta da shi ba ana sane da shi kuma an damu da sanin halin da yake ciki haka zalika shi kansa mara lafiyar zai ji cewar akwai kulawa da shi da aka yi wanda wannan zai sanya masa wato kyakkyawan fata to an dai har ana tambayar halinsa to akwai kaunar kan cewar ana masa addu'a ma to wannan dai yana daga cikin abin da yake kara dankon soyayya a cikin al'umma da yan uwantaka da karfin yan uwantaka tsakanin musulmi wannan shine maqsudin babin yana da alaka da wato haƙin mara lafiya akan sauran al'umma to sai kawo hadisin Abdullah ibn Abbas hadisi ne mai tsawo wanda Bukhari ya ruwaito shi na kissar sayyidina Ali ibn Abi Talib da fitowarsa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi sayyidina Ali na daga cikin ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shiga ya fita daga wajen sa ta lokacin da yake bashi da lafiya saboda haka shi yana da masaniya akan halin jikinsa saboda haka mutane sai suka tsare shi suka tambaye shi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari kamar da yanda mu za mu ci ne yaya kwanan jiki da safe a tambayi wannan yaya kwanan jiki inda yamma ne ya yinin jiki ya aka yini yaya jiki to sannan a cikin jawabin sayyidina Ali radiyallahu anhu akwai tafa'uli akwai kyakkyawan fata tunda yace ya wayi gari cikin godiyar Allah wato yana samun waraka daman albari wato bari daga bara'a daga bari'a min maradihi idan ya warke afwan bara'a ne idan ya warke ya kubuta daga rashin lafiyarsa to kamar wato yace ya warke ne ya waye gari alhamdulillah ya warke. To shine irin wannan fadar tana sanya ayi kyakkyawan fata, saboda shi kyakkyawan fata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa, saboda kyautata zato ne ga Allah, kyautata zato ne ga Allah. Shi yasa har mu ma anan wannan al'ada, wannan koyarwar ta shiga cikin al'adar al'ummar Bahaushe, al'ummar mu ta Hausawa da Fulani. To an aka ce ya kwanan jiki, sai ka ce alhamdulillah da sauki, ko babu saukin ka ce da sauki, ka ce da sauki, saboda tafa'ul ne, kyakkyawan fata. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'al, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kalma wadda take nuna take sanya kyakkyawan fata. To da ka ce da sauki, to sai saukin ya zo. In ka ce to an kaki fada, sai a kyale ka da abinda ka jibunta ma kanka, kace wani sauki, kace wani sauki, shi wannan sai ya zamanto kana kai ƙara Allah ne, kana kai ƙara Allah idan baka nuna godiya ba da kuma kyakkyawan fata. Ko da kana jin tsananin jiki din, baka nuna kyakkyawan fata ba, illa inda ya zamanto akwai makusudi a cikin bayyana halin na mara lafiya. Kamar ka bayyana ciwon ga likita domin ya gaya maka, ka ce ciwon nan fa ya daka ruwa, ko kuma ka ce ciwon wannan abin nan, ciwon nan fa jiya ko bacci na kasa, to wannan ba zai zamanto kai ƙara Allah ba. Duk da yake ko a shi din ma kai haƙuri akan halin da kake ciki shine aula. Sai wani wannan haka ne a Hassan. Wato wannan aka tambaye hali, akwai lokacin da ba zai zamanto a yi fa'al ba sai a faɗi ainihin halin da yake ciki, kamar ga wanda yake ake so a bashi kulawa, a bashi kulawa. Waɗansu suna faɗan cewa a jiki da sauki, sai ka ce a ku faɗi gaskiya. Na'am. Al-babu sabi wal arba'in ba'da al-mi'a, babi na 147, babu ma yaquluhu man ayyisa min hayatihi, babun abinda mara lafiya wanda ya yanke kauna daga rayuwarsa, abinda zai ce, wato yayin da mutum yaga alamar ajali ya saukan masa, ya yanke kauna daga tashi daga rashin lafiyarsa. Kuma ta irin wannan akan faɗa ma mutum akan cewar a misali akwai rashin lafiya wanda zai zamanto rashin lafiyar mutuwa ne, kuma ya ga dukkan alamu wato alamar rabuwa da duniya ta zo. To wanda ke cikin wannan hali me yake faɗa, me aka soyar da shi ya faɗa? Hadisi na 911, an Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya yarda da ita, qalat, tace sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mustanidun ilay, naji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam al-hali yana kishin gidai a jikina, yana kishin gida da ni, wato ya kishin gida yana kan kirjinta, yana kan kirjinta, kansa kuma yana tsakanin habatta da kirjinta din. Yaqulu, yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, Allah ka gafarta min, ka ji kaina, ka sadar da ni da jama'a madaukakiya, abokan zama madauka wanda suka fi komai daukaka. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen abin da ya faɗa. A wata riwayar Allahumma birrafiqil a'la, Aisha radiyallahu anha da ta ji wannan, ta tuna abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kowane annabi idan ajalinsa ya zo sai an bashi zabi, ko dai ya ci gaba da zama a duniya, ko kuma Allah madaukakin sarki ya dauki ransa ya zuwa ga taro madaukaki, al-mala'ul a'la, wato taro madaukaki shine tsakanin wajen wato annabawa, sauran annabawa da manzanni da kuma mala'iku makusanta da Allah jalla wa ala, al-mala'ikatul muqarrabu. Da ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan wannan, sai ya ce idan la yakhtaruna, ace ba zai zabe mu ba kenan, wato ya zabi lahira, ya zabi lahira, to wanda ya nuna istihbabin wato fadan wannan yayin da alamun mutuwa ta sauka, wato mutum ya nemi gafara, Allah ya ji kansa da jin kansa. To wannan ya zamu hada shi da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda maganarsa ta karshe ta zamanto la ilaha illallah zai shiga aljanna, da kuma cewar ayima mamaki talqinin kalmar shahada. Ita wannan hadisin yana nan, kuma wannan ma yana nan, tare da cewar idan mutum ya faɗi wannan, ai kamar ya faɗi kalmar shahada ne a ma'ana tunda ya kaɗe ta Allah, kamar ya faɗi kalmar shahada ne a ma'ana, kamar ya roƙi Allah ne, duk da yake nafsi a kan wannan ɗin, ai kalmar shahadar ta fi sauƙin faɗa bisa wannan. Amma dai wannan ya nuna shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, abinda ake nufi da ar-rafiqul a'la shi ne taro maɗaukaki wanda yake bakusanta ga Allah jalla wa ala. Su ne wanda ambata Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a suratul nisa, yace man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, wanda yabi Allah ya da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai, wato masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa, da shahidai wanda suka mutu domin ɗauka wajen yaƙi don ɗaukaka addinin Allah, wa salihin da kuma salihan bayi. Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, waɗannan sun kyautata wato abokan zama waɗanda za a kasance tare da su a taro na da ya haɗa wato abokan zama. To wannan taron shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya rufkar da shi. To kuma dama Allah ya nuna masa wannan taron tun a nan duniya, tunda ya wuce da su a daren Isra'i da Mi'raj, ya wuce da su ɗaya bayan ɗaya, ya haɗu da su tun a nan duniya, ya yi musu sallah a Baitul Maqdis, ya wuce gaba ya ma dukkan annabawa sallah, sannan kuma aka hau da shi ya tafi tun daga sama ta ɗaya inda ya ga annabi Adam zuwa sama ta biyu, ya ga annabi Isa da annabi Yahaya zuwa sama ta uku, inda ya ga annabi Idris zuwa sama ta hudu, inda ya ga annabi Yusuf zuwa sama ta biyar, inda ya ga annabi Harun zuwa sama ta shida, inda ya ga annabi Musa zuwa sama ta bakwai, inda ya ga annabi Ibrahim, sannan kuma ya je Sidratul Muntaha inda mala'ika Jibril shi kansa ya ce to iyaka ta nan. To saboda haka kaga ya ga Rafiqul A'la din, to su ne fa in mutum yana ambaton Allah a cikin taro, sai Allah ya ambace shi a cikin taro wanda ya fi nasa a can a wannan taron, ka ji an kira sunan mutum da sunan mahaifinsa, da kuma in ana zaune a majalisi na Alkur'ani ana karatun Alkur'ani, ko daga cikin abubuwan wa zakarahumullahu fi man indahu, ko Allah zai ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi. Taro wanda yake sa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan, su Jibrilu da Mika'il da Annabi Ibrahim, ka ji an kira wani an ambace shi, a ce excellency yana ciki a ambace shi, a ce Malam Sa'idu Alhaji yana ciki a ambace ka a gaban waɗannan bayan Allah, ai wannan ai kaga ya isa, girma ya isa, ka ji daɗin wannan kawai. Sa yanzu fa ana ambato na wajen su Annabi Ibrahim, aga kowanne ya saka zama mutumin kirki, kace to yanzu ya dace wanda ake ambaton sa a wajen su mala'ika Jibrilu da Mika'il da Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko a ganshi yana watsewa, a ganshi yana cashewa, sai kaga wannan sai ya zamanto shi kansa suna wannan, sai zaman tukan cewa zai sanya ka tuba ka shiga taitayinka. To wannan shine ma'anar wannan ash-shahid, ma'anar ar-rafiqul a'la din ke. to wanda ya nuna mustahabbi ne yayin da mutum ya ga alamun saukar rai ya zamanto a ya rinka wannan fa'idar. Daga cikin fa'idar wannan addu'ar shine samun soyayyar Allah, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, wanda duk yake son saduwa da Allah, Allah zai so saduwa da shi. To a lokacin nan ka san cewa duniyar dole za ka bar ta, to ka rinka tunanin saduwa da Allah, ka nemi wannan, in ka so sai Allah madaukakin sarki shi ma ya so saduwa da kai. Sayyidina Bilal a cikin rashin rafiyarsa ta ajalinsa yana baiti, yana cewa gadan alqa al-ahibba Muhammadan wa hibba, abinda sabai suka rinka fada a rayuwarsu shi ma hace rinka fada a lokacin yana kwance a gadan ajalinsa, yace gobe zan hadu da masoya Muhammadu da jama'arsa, yake fada. Kuma sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin abinda sayyidina Uthman bai nemi a kare shi ba kenan, yayi mafarki, yana azumi a ran da zai rasu, yayi mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa za ka yi buɗe baki tare da mu, saboda haka yake kar wanda ma yace zai kare shi. Wanda ya rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka zo kai rayuwa tare da mu, kaga gaskiyar imani kenan, duniyar ba komai ba ce a wajen su, shirye yake bar duniyar tunda zai hadu da Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi yasa din mutum a rayuwa nita ayyukan imani wanda zai karfafa imanin a cikin zukatanmu, sai zamanto yayin rasuwar mutum ya zamanto ya bar duniya cikin sakina da nutsuwa da san saduwa da Allah. Bilkauli sabit a nan duniya shine suka tsaya akan imani din, a lahira kuma wajen tambayar kabari shine wannan ayar akan tambayar kabari ce. Wa anha, daga Aisha dai radiyallahu anha qalat, tace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin fitar rai, indahu qadahun fihima, akwai wani koko tare da shi, akwai ruwa a cikinsa. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, yana sanya hannunsa a cikin kokon, thumma yamsahu wajhahu bil ma, sannan ya shafa fuskarsa da ruwa, thumma yaqul, sannan yace Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, Allah ka taimake ni akan wato abinda mutuwa take lullube mutum da shi na kunci da damuwa, wa sakaratil maut, da kuma mayan mutuwa, gigitawar mutuwa saboda tsananin saukar mutuwa. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar a lokacin, wannan don koyarwa ne a gare mu, don koyarwa ne a gare mu. Yana daga cikin abin sai dai wannan hadisin rawahu Tirmidhi da'afahu al-Albani fi da'if al-Jami', hadisin Albani ya raunana shi a cikin da'if al-Jami', bari mu ga illarsa. Shi kansa Tirmidhi da ya rawaito hadisin yace hadha hadithun gharib, galibi in Tirmidhi yace hadha hadithun gharib bi ma'ana isnadin sahihi, to yana nufin galibi hadisi ne mai rauni. A cikin illarsa shine fihi Musa ibn Sarjis, wannan rawi ne wanda yake da'if, wanda yake majhul, ba a san shi ba. Fa innahu lam yarwi anhu suwa Yazid ibn Abdullah ibn Usama ibn al-Had, wa lam yu'thar tawfiquhu an ahad, amma ba a taba jin wani ya ce amintacce bane. Saboda haka irin hadisi da yazo irin wannan ba za a wato irin ana tawakkufi irin wannan hadisin, in ya zamanto mutum ɗaya ne ya ruwaito shi, wannan dalili ne akan rashin ingancinsa, musamman cewar abin da ya shafi halin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lokacin rasuwarsa an kiyaye shi daga hadisin Aisha radiyallahu anha da kuma su Sayyidina Ali da suka rinka shiga wajensa a lokacin rasuwarsa. Babi na 448, babu istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsani ilayhi wa ihtimalihi wa sadri ala ma yashuqu min amrihi, babu kwadaita soyarwa ayima mutan gidan wato dangin mara lafiya, ay musu wasiya da su da waɗanda suke ma mara lafiya hidima kan su kyautata masa, kuma su jure su yi juriya akan abin da suke fuskanta daga gare shi, kuma su yi haƙuri akan abin da yake wahalarwa na al'amarinsa, abin da yake mai tsanani na al'amarinsa. Saboda an wato wannan yana daga wato wannan yin wasiya da wannan, saboda a tausasa ma mara lafiya, saboda shi ma yana cikin hali wanda yake ba a san sa ba, ba a san sa ba. In ya kasa bacci yayi ta waɗanda ya ta damun waɗanda suke kusa da shi, su ma ba za su yi bacci ba. Idan yana buƙatunsa, saboda ba zai iya abu da kansa ba, ko sun fara bacci ya tashe su kansu zo, ko a kai shi wajen kama ruwa, ko a saman masa abin da zai ci, ko a gyara masa kwanciyarsa, irin dai halaye irin wannan. To a cikin hali irin wannan, iyalin mara lafiya da waɗanda suke masa hidima suke jinyarsa, to a musulunci ya koyar da a yi musu wasiya akan wato su rinka kyautata masa, kuma su rinka jimirin ɗaukan wahalarsa, kuma su yi haƙuri akan wahalar da yake da suke fuskanta na kulawa da shi, domin wannan yana daga cikin gatan da za a yi masa, kuma wannan kenan yana daga cikin wato ladubban da ya kamata a so a koyar da wato ma'aikatan jinya. Wato akwai ladubba na musulunci da ma'aikatan jinya ya kamata a sanar da su, ladubba na kula da na jinyar mara lafiya. Kuma ina kyautata zaton da na fara rubutu akan wannan wato adab din wato at-tamrid, jinya, kula da mara lafiya. Saboda su masu jinya ba kawai bayan kulawa da shi da tausasa masa, ya kamata su san irin yadda hukunce-hukuncen tsarki da alwalan mara lafiya da sallan mara lafiya, don su taimaka masa akan yayi, don su koyar da shi akan yayi, da kuma sannan irin halin da irin yadda ya kamata a kasance yayin da alamun fitar rai ya zo masa, yadda ya kamata wato ba a rinka kokarin kawai a rinka tunanin sanya masa oxygen da sauransu ba, a kuma yi kokarin nusar da shi akan abin da yake fuskanta na tafiya lahira. Duk wannan ma'aikatan lafiya yana daga musulmi, yana daga cikin abin da ya kamata wato a sanar da su. To wannan duk saban shi yasa kaga Imam Nawawi ya kulla wannan, ba wani daga cikin kyawawan ladubba na addinin musulunci. Yace wa kadha bil wasiyati liman qaruba sababu mautihi bi haddin aw qisasin aw nahwihima. Haka nan ma wasiya ga wanda wato dalilin saukar mutuwarsa ya zo, saboda za a zartar da haddi a kansa, ko za a yi masa kisasi a da makamantan wannan. To shi ma irin wannan wanda aka san rabuwa zai yi da duniyar, to shi ma sai a yi masa wasiya, a gaya masa kalmomi kyawawa. An Imran ibn al-Husayn, daga Imran ibn al-Husayn, anna imra'atan min Juhayna, cewa wata mace daga kabilar Juhayna, atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min az-zina, ta zo ma annabi sallallahu alayhi wa sallam alhali tana da ciki da ta same shi ta hanyar zina, wato cikin shege. فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأطعمه علي. قلت يا رسول الله نا أيك تأيكي ديك أقي حدي أكنسا لأنك كتير دا حدي أقينا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها, فيما دعا الله صلى الله عليه وسلم يترى ولي انت وتمجب ان شمع الأمر انت سواء أبا ko wani daga cikin asibanta. Faqal, sai ya ce ahsin ilaiha, ka kyautata mata. Ya ce ahsin ilaiha, ka kyautata mata. Fa iza waba'at, in ta haihu, fa'atini biha, ka zo min da ita. Fa fa'al, fa amara biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni. Fa shuddat alaiha thiyabuha, aka daure mata kayanta, aka ɗauye tufafinta a jikinta yadda ba za ta yi tsiraici ba. ثم امر بها فرجمت sannan ya umarni aka jefe ta kuma salla alaiha sannan ya mata salla rawahu muslim muslim ya ruwaito shi to haga a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahsin ilaiha ka kyautata mata wato saboda tunda a sababin barin duniya ya zo mata ta san cewa a barin duniya za ta haddi za a tsayar mata kuma haddin nan shine a jefewa har ta mutu jefe ta hatta mutu wannan shine ukubar wanda ya zina alhali yana da aure ko ya taba yin aure almuhsan sabanin wanda yake bai taba aure ba wanda za a yi masa bulala 100 wannan ya daya daga cikin wato hududu wadanda suke masu tsanani ni ban taba ganin an yi ba amma malam abdulhab ya gani lokacin farkon zuwan su saudiya kafin mu muje anan kofar haramin makka wani mutum driver ne ya hada baki da ita matar mai gidansa suka kashe shi suka je suka binne shi a cikin sahara kuma suka tafi suna tazinace su ya dauke ta sai kudin su ya kare ana ta bincike sai kudi ya kare suka zo gidan za su dauki kudi sai aka damke su aka tabbatar bayan an yi bincike kan cewar su ne suka hada baki suka kashe shi sannan ita kuma ga laifin zina da kai saboda haka shi aka sare masa wuya da takobi a nan bakin harami ita kuma aka daure ta cikin tufafinta yan sanda suka dauki duwatsu suka jefe ta a fili amma yanzu sun daina yi yanzu kuma a lokacin nan ana bin umarnin Allah kamar yadda Allah ya ce wal yashad azabahuma fa'ifatun minal mu'minin wani bangare na mu'minai ta halar shirga azaba to ita wannan shahid anan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahsin ilaiha ka kyautata mata duk da laifi ta yi wannan bai nuna ta zaman towa tsatsiya ba domin yayin da ta yi laifin ta zo da tuba ta san mutuwa za ta yi amma ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a farkon musulunci kenan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa duk wanda ya aikata laifi Allah bai tona masa asiri ba to ya tsaya tsakaninsa da Allah in Allah ya ce neman gafara in Allah ya so ya gafarta masa amma kada ya zo ya ce zai yi irin wannan itirafin don a tsayar da haddi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya hana wannan amma wannan ya nuna imanin ta da kai haka ta zo da tuba shi yasa lokacin da jini ya tartso a jikin ɗaya daga cikin sahabbai ya faɗi mummunan kalma a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗe shi ya ce ta yi tuba wanda da za a raba shi tsakanin 'yan madina baki ɗaya da ya ishe su ya ce akwai tuba da ya fi bisa da kan cewa ta yi kyauta da ranta saboda Allah to kaga shi yasa tun farko annabi sallallahu alaihi wasallam shi a kyautata mata to yana daga kyautatawa din ga wanda aka san alamu mutuwa sun zo masa ana so a kyautata masa to haka mara lafiya dan shi ma ba a sani ba ko wannan zai zamanto shine rashin lafiyar tafiya to ana so a kyautata masa a yi jimurin wahalar da ake sha da shi ai jimurin wahalar da ake sha da shi shi yasa ake so yayin da mutum ba shi da lafiya wanda suka fi soyayya gare shi sai a dauke shi a kai shi ya rinka kula da shi wanda kuma akwai wato akan wannan ne wato kun san waɗansu malaman daga ciki dai har da mazhaban Malik cewar idan mutum ya yi aure a cikin rashin lafiyarsa na ajali to sannan ya rasu matar ba za a ba ta gado ba saboda ana tuhumarsa da kan cewa ya yi ne don ya rage wa magada haƙƙinsa saboda haka sai a yi masa mu'amala da kishiyar manufarsa to amma wannan an ɗauka ita ce kaɗai dalilinsa akwai wanda ba shi da lafiya din ba wanda yake kula da shi cikin danginsa sai ma'aikaciyar jinya da wanda yake kula da shi ba dare ba rana ya ganta tana kula da shi sai ce ke ko baiwar Allah baki da aure ne ke ba ta da aure za ki aure ni kace za ta aure shi kike ne ya daura mata aure sai ana ta gado a cikin irin wannan hali wani irin sai an bincika ga karina a ga karina ga dalili cewar ita take kula da shi kuma wannan kulawa da take da shi yasa ya aure ta wannan ya nuna cewar so yake ya hana magada samu rabon gado cikakke so yake samu wanda take kula da shi alal misali in tana kula da shi ba matarsa bace a lokacin amma in ya aure ta za ta iya masa tsarki za ta iya ganin tsarecin sa duk yayi wannan wanda lokacin nan watakila yana da matar amma jikokinta sun shagaltar da ita ba ta da lokaci gare shi saboda ta riga ta yi girma yanzu kullun tana cikin sha'anin jikoki ba ruwanta da sha'anin wannan dattijan ya zama cus ko ma ba jiran ake ba ta shagaltu da wani abu daban ba shi ba kamar yadda aka ce wani babbanmu yake waje yake cewa kaga in kana da mace in kana son ka soyayyen nan 100% to in ka haihu da ita to sai ta raba biyu ta kyale maka rabi ta dauki rabi ta ba ma dan nan idan ka sake haihuwa da ita to naka rabin shi za ta sake rabawa ta ba ma wancan din shi wancan da ya samu rabin ba za a taba nasa ba haka za a yi ta taba naka a yi ta taba naka har sai ya ga wanda ba su saura ai ba a kowane hali ba ne amma ana samu wata irin shi ma duk za a ga irin amma dai wannan wato saboda taqidi da halin cewar ita shari'a ta zo da wato tsare dukiya ta masu ita magada suna da haƙƙi shi yasa aka ce idan mutum yana rashin lafiyar mutuwarsa to duk wata kyauta da zai yi da duk wani da ko wasiya da zai yi bayan mutuwarsa an kayyade da kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba zai fice haka ba saboda kar a haramta musu gado to daga ciki kuma shine in yayi wani tasarrufi yayi wani aiki wanda zai shigar da ƙarin magada a cikin dukiyar dan ya tawaye ma waɗanda za su ci gado rabon su ya ƙara musu magaji kuma aka san dalilin sa kenan to sai a ce aure yayi amma ba za ta yi gado ba to wannan ishtihadi ne da malamai suka na'am a yake mutunta a cikin bayani idan mutunta abin da yake faruwa to ban san ni wani ban san abin da suke a prison ba amma dai kaga nan ai shi waliyinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutanen gidanta ɗan uwanta na'am babi na 149 babu jawazi qawli al-marid ana waji'un aw shadidul waja babun halarcin mara lafiya yace ina jin ciwo ko kuma ina cikin tsananin ciwo aw maw'uk ko kuma ba ni da lafiya ina da wa'as wato zazzabi aw maw'uk aw wara asa ko kuma yace wayyo ciwon kaina wayyo kaina wa nahwi zalika da makamancin wannan wato halaccin fadin haka kaga dai duk a ciki kowanne daga cikin su akwai kai kuka koke wa bayani annahu la karahata fi zalik da kuma bayani cewa babu karhanci a cikin wannan idan lam yakun zalika ala sabili tasakhut wa izhari aljaza in ya zamanto wannan ba ta babin wato nuna fushinsa ne da kaddarar da Allah ya kaddaro masa da kuma bayyana raki da rashin hakuri idan ba da wannan niyyar ba in ba da wannan niyyar bane ba yayi ne ta wannan fuskar ba to babu karhanci akan wannan hadisi na 914 wa ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya yarda shi qal dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin rashin lafiya. Fa masastuhu, sai na shafa shi. Fa qultu innaka latu'ak wa'kan shadida, yace kana rashin lafiya, kana zazzabi mai tsanani. Wato kana rashin lafiya da zazzabi mai tsanani, tunda yayi taba jikin sa yaji tsananin zafin. Fa qala ajal, yace haka ne. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, ni ina yin zazzabi, ina yin radadin ciwo kamar yanda mutum biyu daga cikin ku suke radadi. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi muttafaqun alayhi, wato Allah yayi masa wannan domin ladan sa ya rubanya, domin ladan sa ya rubanya. To da nuna kan cewa nan duniyar ba gidan jaza'i bace, ba gidan jaza'i bace, ga matsayin sa a wajen Allah, ga matsayin sa da Allah ya riga ya yafe masa. Amma duk da haka Allah madaukakin sarki yana son sa da alheri. To kuma shi kuma alherin Allah ana samun sa ne wato ta hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin, ta hanyar ibtila'i, ya sako maka abu da zaka yi hakuri, saboda shi hakuri ba shi da iyaka wajen ladan sa. Sauran ayyukan ibada za a rubanya su sau goma har zuwa sau 700 ila ma sha Allah, in banda azumi. Shi azumi in Allah ya tashi bayar da sakamako, in banda hakuri, shi hakuri in Allah zai bada lada akan hakuri, yana bada lada babu lissafi, bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, masu hakuri ana cika musu ladan su ba tare da lissafi ba, ba tare da iyakancewa ba. To saboda wato in mutum yayi rashin lafiya, kaga kowace ibada kai kake kaiwa, amma ibadar rashin lafiya, in kai rashin lafiya, ibadar ce da Allah ne ya aiko maka ita, dan a cikin ibada kake. Saboda ka abin da yazo daga Allah yafi abin da yake tafiya daga kai zuwa ga Allah. Na'am. To kaga fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ina yin zafin zazzabi na mutum biyu daga cikin ku, kaga wannan ai ba kai kuka bane, ba nuna bacin rai bane da yin Allah, ba nuna bacin rai bane da yin Allah. Na'am. Sanarwa, amma ai ya faɗa, ya ce ajal inni u'aku, ina jin daɗaɗin ciwo, ina yin tsananin zazzabi, kamar yadda mutum biyu daga cikinku yake. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas, daga Sa'ad ibn Malik kenan, ibn Abi Waqqas az-Zuhri, ɗaya daga cikin al-ashr al-mubashirin bil janna, ɗaya daga cikin sunu goma da ake musu al-bishr da al-janna. Qal, yace ja'ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duba ni. Min waja'in ishtadda bi, daga wani rashin lafiya da ya tsananta a gare ni. Fa qultu, sai nace da shi, balagha bi ma tara, wato kana gani abinda kake gani na ciwo, wato ciwo ya isa gare ni irin yanda kake gani, wato tsananin ciwo ya isa gare ni kamar yanda kake gani. Wa ana zumal, ni kuma ina da dukiya. Wala yarithuni illa ibnati, babu mai cin gadona sai ƴata. Wa zakara alhadith, ya ambaci hadithin muttafaqun alayhi, hadithin cewa zai sadaka da dukkan dukiyarsa har ya tafiya zuwa ga thulutsani, ya tafiya ga thulutsani, ya tafiya zuwa ga rabi, har ya kai zuwa ga thuluthi. Yace al-thuluth thuluthu kathir, thuluthi da yawa. Yace ka bar magadanka mawadata, shi yafi bisa ka bar su talakawa mabukata suna roƙon mutane suna bara. To asali ai da yazo ya same cikin tsananin rashin lafiya ne, shine ya faɗa, yace balagha bi ma tara, kaga irin rashin lafiya, kaga irin tsananin rashin lafiya da nake ciki. To kaga wannan ba kai ƙarar Allah bane, ba nuna fushi bane da yin Allah, bal ya faɗa ne dan ya faɗa halin da yake ciki, saboda yana neman fatawa na sanin mai hukuncinsa akan abin da ya so yayi. Kaga a cikin wannan babin ne babu laifi, bai rasu ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kamar yadda muka gani, Allahumma shfi sa'ada, har yake ce masa la'alla baka sani ba, Allah zai kale ka, fa yanfa'u bika aqwamun wa yadurru bika akharun, waɗansu mutane su amfana da kai, waɗansu kuma su cutu. Kuma haka yi dan shine ya fatahul qadisiyya, shine ya ci daular rum a daular farisa
a zamanin sa yayin saura har zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu. To kaga wannan kukan da yake babu komai. Wa an al-Qasim ibn Muhammad da kuma al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq dan taga Aisha radiyallahu anha dan kaninta qal nam yana cikin fuqaha as-sab'a manyan malaman Madina guda biyar wanda suka yi fice wajen ilimi a zamanin shi suna daga cikin almajiran sahabbai. To daga cikin su akwai shi al-Qasim yace qalat Aisha Aisha radiyallahu anha tace wa ra'sa wayo ciwon kaina fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa yace bari ni ne zan ce yaya ciwon kaina wa dakara al-hadith rawahu al-bukhari bukhari yarwayo hadisin nan wannan hadisin yana da kissa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fadi rashin lafiya ranar juma'a karshe da ya salla da sahabbai da la'asar ya je Uhud ya ziyarci shuhada a Uhud ya yi musu addu'a ya ce waɗannan ne musu shaida a wajen Allah sannan ya zo daren Aisha ne radiyallahu anha cikin dare sai ya tashi ya fita cikin dare sai Aisha ta bi shi ta ce tana tsammanin ya sulale ne zai je wajen ɗaya daga cikin kishiyoyinta da daddare sai ta bi shi sai ta ga ya tsaya a makabartar Baqi'a ya tsaya lokaci mai tsawo sai ya juyo sai ita ma ta juya sai ya yi sauri sai ita ma ta yi sauri ya ƙara sauri sai ta fita a guje har ta shigo sai ta kwanta tana numfarfashi sai ya shigo sai ce ya Aisha ina kika je sai ta yi shiru ta ce ko ki gaya mun ko kuma al-alimul khabir zai gaya mun sai ta ce ta bi shi ne ta ɗauka ya tashi ne zai je ɗakin ɗaya daga cikin matansa sai ce kina tsammanin Allah da manzansa za su zalunce ki ta ce Jibrilu ne ya zo ya ce kuma ba zai yiwu ya shigo cikin ɗaki ba alhali tufafinki a bayyane wato a cire fike saboda haka ya umarce ni in je Baqi'a ne musu addu'a shine na je ne musu addu'a ya ce ke ce wannan duhun da nake gani ta ce ita ce ya Rasulallah sai ya ce da ita ta ce a lokacin sai ta ce wayo ciwon kaina shine sai ya ce ciwon kanki ai in ma mutuwa ne Aisha ni zan miki wanka ne miki sallah na saki a cikin kabari sai ta ce eh sannan kuma ka je ka angwance da ɗaya daga cikin matanka shine dan ya faranta mata sai ya ce kawo min littafi ki kira min dan uwanki zan rubuta takarda ta wasiya wanda mutane biyu ba za su saba akan Abubakar ba sai ya ce barma bashi Allah ba zai yarda ba face Abubakar wato Allah ba zai yarje ma al'ummata ba wani ya zamanto ya shugabance su sai Abubakar sannan sai ya ce ni ne zan ce kaina na ciwo ni ne zan ce kai ciwon kaina to daga nan ne kashe gari ya kwanta rashin lafiyarsa ta aje wannan zuwan da ya yi Uhud da Baqi'a da sallar juma'a da ya yi kamar bankwana yake da rayayyu da matattu ya yi bankwana da musulmi a sallar juma'a don bai sake wata sallar juma'a ba bayan nan sannan ya yi bankwana da shuhada a Uhud ya yi bankwana da muminai da suke makabartar Baqi'a shine Aisha ta ce kalmuwaddi'i lil amwadi wal lil ahya'i wal amwat kamar da yin bankwana da rayayyu da matattu to kaga a shahid anan ya koka Aisha ta koka da ciwon kai bai mata inkari ba shi ma ya koka da ciwon kai to amma bai zo ba ta fuskar wato nuna bacin rai da yin Allah kun san ɗaya daga cikin wato bala'in masifa kenan masifa idan mutum bai fuskance ta da sallama mai yin Allah ba, to yanzu nan sai ka ji yana furci da yake nuna wato fushinsa da yin Allah. Idan mutum ya ce ni fa ina ina tashi duk dare ina addu'a, ina addu'a Allah ya kawo mu mafita, amma abubuwa sai da tsanani suke yi da fada, yana fada to da sai to Allah zaka yi ma bakin cewa komai yana da ajali ba wajen Allah, da Allah kake fushi. Saboda haka idan irin wannan ne na ciwo mutum ya fuskance shi da da nuna wato raki ko da nuna bacin rai ga abin da Allah ya sako masa, to shine ba a so. Amma in ya faɗa da makusudi manufa kyakkyawa kamar halin da yake ciki don a ga irin abin da za a yi masa, kamar yadda an rama ma nura yake faɗa, mai kuɗi ne ya zo ya faɗa ya ce to ya jikin nasa, kaga in ana cewa an mutane suna cewa da sauƙi da sauƙi, shi kuma ya ce yana jinsu ya ce gaskiya fa ciwon nan fa ya daɗa ƙara tsanani babu sauƙi ko bacci ba irin wannan. To kaga in ya faɗi wannan kaga ya faɗa ne ba ta fuskar yin fushi da abinda Allah ya ce ba, ko ta fuskar raki, ta fuskar a yi masa wani abu wanda yake za a agaje shi. Na'am liman. Na'am. Shine raki, raki shine ya zamanto ba zai iya haƙuri ba, ya ta kokawa, shine raki ya ta haƙuri ya ta jurewa ya ta kokawa, shine ai ya ta gaya mutane yana daga cikin raki. Amma wanda zai faɗa domin a kawo masa agaji ko kuma domin likita da masu jinya san halin da yake ciki, wannan babu laifi.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na'am.
Ya halatta mana. Ya halatta mana. Baka san kai sai Allah ya sada ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Baka san Allah ya sada ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba shine ar-rafiqul a'la din ba? Wato kafin da ni da jama'a mafi daukaka. Allah ya sada shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wadansu suka ce Allah ya sada shi da ceto na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma haduwa ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sada shi da shi. Kinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka fi cancanta da ni kuma suka fi kusancin matsayi da ni, wanda suka fi yawan salati a gare ni, kaga akwai wanda suke samun kusanci da shi sallallahu alaihi wasallam. To kan kace Allah ya sadar da mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahihiyar addu'a ce. Amma kai me yasa kake ganin ba addu'a ba ce? Annabi ar-rafiqul a'la akace ba wa annabawa ne kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, kuma gaci nan idan ram hadisin al-bara in aka dauki ram mumini Allah zai ce a rubuta sunan bawa na a cikin illiyun maburare madaukaka. Amma in kafiri ne ko fajiri wanda baya bin Allah, idan aka dauki ransa aka je kowane taro na mala'iku sai ce wannan wani rai ne mai doyi, sannan ba za a bude masa kofar sama ba. Shine wanda Allah yake cewa la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammi khiyar, ba za a bude musu kofar sama ba. In suka je sama sai a ce a jefar da ransa a cikin jutar jahannama fi sijil, a cikin kurkukun jahannama wal iyad billah. Allah ya kiyaye mu. Alaikum assalam. kuka ai zai iya zamantowa saboda tsananin ciwo, kuma zai iya zamantowa hatune ba raki bane wannan ma'ambala. Raki shine ka faɗa a bakinka, ka faɗi kalma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin lokacin rasuwar Ibrahim ɗansa,
yace innal ayna la tadma wal qalb la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana.
Idanu suna hawaye, zuciya tana bacin rai, amma ba abinda zamu fada sai abinda Allah yake yarda da shi. Ai illar a furuci take, a magana ne zaka nuna fushinka da yin Allah, zaka nuna rakinka. Kace to wannan cuta ta kici ta cinyewa, an yi maganin, an yi maganin, kana fadan haka ta fuskar kai kuka da kara, to zaka kai kara Allah ne. Amma shi kuka yana da dalilai da dama, wani lokaci zai iya zamantowa saboda tsananin ciwo, wani lokaci kuma saboda jincewar, saboda tausayi, yana tausaya ma kansa, yana ganin waɗanda da koshe suna tare su je wurare, yau gashi yana kwance ba zai iya ba, su kuma gashi su suna cikin lafiyarsu. Sai sa ya ake cewa ita lafiya kambu ne a saman masu lafiya, ba wanda yake ganinsa sai marasa lafiya. Ba ka taɓa sanin darajar lafiya ba sai ka kwanta. Allah ya amintar da mu, kar mu kwanta da rashin lafiya. Allah ya ba mu lafiya. Na'am, na'am. Faɗi da ƙarfi malam Abin nan Abubakar. Ba na ji. O ya manta? To waka fallahu al-muminin al-qital. Na'am. Akan kiran sa da Allah kyale mu yi wannan babu. Babu lokaci. Na'am Muhammad. Na'am. Idan kace a cikin sallah kai atishawa, kace alhamdulillah, sai wani wanda yake kusa da kai yace yarhamukallah, in yana cikin sallar shi ma, to sallar ka ta baci, saboda yayi zance da kai, yayi zance da kai, yace yarhamukallah, kaga ai zance ne, sai Allah ya maka rahama. To ita kuma sallah ba a zance da kowa, kaga shi yasa aka bata sallar sa, duk da addu'a ce, duk da addu'a ce. Na'am. Ya umarni. Wato a cikin sallah ai kuma yana da bugiransa ko? Kuma yana da bugiransa. Sallah tana da sata hukunci. Kai da kai atishawa za ka ce alhamdulillah. Amma in ka faɗa a bayyanan babu komai. Sai dai kuma ba irin bayyanawa da kajiyar da duk masallacin ba. Idan ka faɗa waɗanda suka ji in suna da fahimta, ko ba sa cikin sallah ba za su ce yarhamukallah ba, sun san kana sallah. In suna da fahimta, saboda za su ga kan cewa wataƙila baka sani ba, in suka ce yarhamukallah sai kuma ka ce ghafarallahu lana wa lakum wa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kaga kenan sun sanya ka kayi zance a cikin sallah, duk da yake zancen da kai na addu'a ne, amma kayi musu zance ne, ka zanta da su ne, to wannan zai bata mata sallah. Ko kuma kana cikin sallar sai ka ji wani yayi atishawa yace alhamdulillah saboda sabo, sai kace yarhamukallah, kuma kana sallah, ka koma da sallarka. To wannan in kai shi ma sallar ka ta baci, dan kai zance da wani alhali kana cikin sallah. Ai wannan zikiri ne zaka faɗa, ko malamai sun yi nassi akan wannan, kamar Imam Ahmad da Abu Malik ibn Habib cikin Al-Majran Malik, sai dai kawai Imam Ahmad ya ce kar ya tsawaita wajen faɗar, sai ya in ya aka ce Muhammadur Rasulullah ka ce sallallahu alaihi wa ala alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ka ce kawai shi ma kuma kada ya ɗaukaka muryarsa, kada ya ɗaukaka, domin asalin addu'a a yi ta a boye, ba a bayyana ta sai inda aka ce a bayyana. Shi ma duk ana iya faɗa wa ma Muhammadun illa rasulun, aka ce wa ma Muhammadun, in ne ka ce sallallahu alaihi wasallam, wal alladhina
wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbih ma kana muhammadun aba ahadin duk zaka ce sallallahu alaihi wasallam na'am ah wanda yake karatun ba zai ce ba wanda yake karatun zai yi karatu kawai shine asali domin ai ko kai ne domin wannan shine asali saboda karatun qur'ani kake karka shigar da abu a cikin alqur'ani wanda ba kaga in kace ma kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam aba ahad ka gani ka shigar da wannan ba a cikin qur'ani duk da yake akan shigar da addu'a a cikin ayoyi amma sai a tsaya a shigar da ita amma anan al-asl dai maganar da malamai suka yi kamar inda yazo daga maganar Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi da Abdul Malik ibn Habib al-Majrum Malik shine da su masu sauraro karatu su za su fara na'am idan mutum bin sallah yake sai ya fita ya shigo cikin sallah idan shi mamu ne ba liman ba sai ya ce yarhamukallah to shi ne sallarsa ta baki ba ruwan ta liman liman zai ci gaba da sallarsa sai ya sallama sai ya sake kabbara na'am kamar wanda ya ce na'am ana sallah shi ma to duk yana daga cikin wannan ya yi magana akwai abinda liman baya ɗaukewa kamar irin wannan na zance abinda yake ɓata sallah liman baya ɗaukewa amma ya faɗe ta ne da nufin amsawa sai dai in kamar kiransa aka yi ko saboda jin daɗin karatu ya ce na'am wani ainihin ce na'am wannan da'ifi ne wannan da yi ba amma kamar na alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta wannan ya inganta a ce subhanaka wa bala ya inganta subhanaka wa bala allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وارحمنا وارحم وارحم آباءنا واهدنا واهد أبناءنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب